barka a ciki ba abin kushewa dallele darwar ashalalle darko mun tana mun kawo soyayya
dallele darwar ashalalle darko mun tana mun kawo soyayya
sai tambaiwa
soyayya
na yin so na kamu kifi na da kuma lallai na yi sa'a na san na ce ni bar wannan rayuwa
Wannan harka a ciki ba abin kushewa.